Score! Gaba da wasannin sada zumunci da ake yi tsakanin ƙasa da ƙasa a jiya, tawagar matan ƙasar China ta sha kashi a hannun matan Koriya ta Arewa da ƙwallo ɗaya mai ban haushi. Kamboya kuwa ta sha kashi a hannun Indonesia da ƙwallo biyu da babu. Slovenia ‘yan ƙasar shekara 21 sun sha kashi a hannun Montenegro da ƙwallo uku da babu, yayin da Bulgaria ta doke ƙasar Georgia ‘yan ƙasar shekara 21 da ƙwallo ɗaya mai ban haushi. Tawagar matan Rasha kuwa sun lallasa matan Sabiya ne da ƙwallo 5-2, yayin da Czech Republic ‘yan ƙasar shekara 21 suka samu nasara akan Azerbaijan da ƙwallo 2-1. Sweden mata sun sha kashi a hannun Estonia da ƙwallo ɗaya mai ban haushi. Matan Ireland sun tashi babu ci tsakaninsu da ƙasar Iceland. Faransa ‘yan ƙasar shekara 21 sun lallasa Kamaru ‘yan ƙasar shekara 21 da ƙwallo 3-1. Ƙasar Peru ta doke ƙasar Paraguay da ƙwallo ɗaya mai ban haushi. A yau kuma ƙasar Brazil ta sha kashi a hannun Argentina, ita ma da ƙwallo ɗaya mai ban haushi. Ecuador ta tashi 1-1 kunnen doki tsakaninta da Venezuela. Matan ƙasar Canada sun doke matan Costa Rica da ƙwallo 3-1. Za a kuma kara tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Russia da ƙasar Chile. Sai ƙin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Serbia ‘yan ƙasar shekara 21 za su fafata da ƙasar Greek ‘yan ƙasar shekara 21. Tawagar matan Holland kuwa za su fafata ne da matan Japan da misalin ƙarfe 5 na yammaci har zuwa ƙarfe 7 na dare agogon Najeriya. A nahiyar Turai a yau za a ci gaba da wasannin neman shiga gurbin cin kofin duniya na shekara 2018 wanda za a yi a ƙasar Rasha, inda ƙasashe da dama za su fafata a yau din. Ƙasar Sweden za ta karɓi bakuncin Faransa. Latvian kuwa za su fafata ne da ƙasar Portugal, yayin da Gibraltar za su fafata da ƙasar Cyprus. Netherlands kuwa za su karɓi bakuncin Luxembourg ne, yayin da Bosnia Herzegovina za su fafata da ƙasar Greece. Andorra za su karɓi bakuncin Hungary ne, yayin da Belarus za su marabci Bulgaria. Estonia za su farce gumi da ƙasar Belgium. Faroe Islands kuwa za su fafata ne da ƙasar Switzerland. Idan muka leƙa ɓangaren saye da sayarwar ‘yan wasan ƙwallon ƙafa na duniya kuwa, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta AC Milan na ƙasar Italy na zawarcin Diego Costa ɗan shekara 28 ga ƙungiyar ƙwallon ƙafa na Chelsea take ƙasar Ingila akan kuɗi fam miliyan 40. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa kuwa ta Bayern Munich da ƙasar Germany tana neman ɗan wasan gaba na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal Alex Sanchez, da alƙawarin za ta ke biyan sa £350,000 duk sati a mazaunin albashi. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea tana shirin sayan ɗan wasan tsakiya na ƙungiyar ƙwallon ƙafa na Everton mai suna Idris Goye ɗan shekara 27 da haihuwa. Dan wasan Super Eagle na Nigeria mai taka leda a kungiyar ƙwallon ƙafa ta Leicester City mai suna Ahmed Musa ɗan shekara 24 ya amince da ya koma kungiyar ƙwallon ƙafa ta Fana Bashi a kan kuɗi fam miliyan 17,400.